أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara haduwanmu a wannan masallaci Masjidu Al-Ansar a yau ranar Litinin 3 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1445 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda ya yi daidai da 18 ga wata na 9 shekara ta 2023 miladiya. Insha Allah, kamar yadda aka yi sanarwa kenan, a yau ne zan muhara karatun littafin mu Manzuma fi sayr ila Allah wa daril akhirah, bayan kammala littafi na Manzuma ar-ra'iyya fi sunna na babban malami Abul Qasim Al-Janzani rahmatullahi alayhi. Na yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zai kasance darasin mu na harko a cikin wannan sabuwar manzuma fi as-sayr ila Allah wa daril akhirah na babban malami Al-Allama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullahi alayhi. Malam mun karanta littattafan shi ba su ɗaya ba a cikin wannan masallacin mai albarka. Malam yama musulunci aiki, yama musulunci hidima, an aihe shi a garin Unaiza a rana 12 ga watan Muharram shekara ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta 1307 shekara ta 1307. Malam ya rayu marayi don saboda kahin ya kai shekara 10 ma'aifan shi suka rasu, kuma malam ya rasu a shekara ta 1376. Wannan kasidar da take hannunmu malam ya rubuta ta lokacin da yake da shekara 26, yana matashin shi malam ya rubuta wannan kaside. Malam yana da littattafai da dama wanda da za a fara zanawa za a ɗauki lokaci ba ida ba, amma daga cikinsu akwai Bahjatul Qulubil Abrar wanda littafi ne sananne ga dullabul ilm, sannan akwai Tawdihul Kafiya Ash-Shafiya, sannan akwai Taisirul Karim fi Tafsiri Kalamil Mannan, sannan kuma hallo akwai Manhajus Saliki wanda ya shahara a nan Niger da Nigeria da kasashenmu na Hausawa, da kuma akwai Alfatawa As-Sa'diyya da sauransu. Lalle wannan manzuma mai take as-sayr ila Allah wa darul akhirah manzuma ce akhlaqiyya wanda cike take da halaye wanda ake so na musulunci mutum ya koya, yayi koyi da su. Tarbawiyya manzuma ce tarbawiyya wadda akwai ruhul islam, tarbiya ta musulunci a cikinta, wadda take kwadaitar da bayin Allah akan soyayya ta Allah subhanahu wa ta'ala da neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, da kuma take kwadaitar da bayin Allah akan zukama hanyoyin samu yarda Allah subhanahu wa ta'ala domin su ji dadin lahira. Dan shi yasa malam kenan sai yace as-sayru ila Allah wa darul akhirah, kenan kaman abu uku ne a cikin unwani guda. Akwai as-sayr at-tariq kenan, wani sayr in kuma zuwa ina, in an ce tahiyya tahiyya zuwa ina zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kama hanyoyin da zai sa ka san Allah subhanahu wa ta'ala wad darul akhirah sannan kuma hanyoyin da zai sa ka ji dadi a darul akhirah gida na karshe alqiyama kenan in an ce as-sayr nau'i ne min al-mashi nau'ul min al-mashi wani nau'i ne daga cikin nau'uka na tahiyya dan saboda tahiyya ma nau'i nau'i ce akwai as-sayr akwai al-mashi akwai as-sa'i kamar yanda ayoyin al-Qur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun zo da su daban-daban don an ce as-sayr a ka'ida ta larabci tahiyya ce wadda akwai ta'ammuli a cikin ta tahiyya ce wadda akwai tunani da at-tadabbur a cikin ta amma an ce al-mashi to tahiyya ce irin wanda babu ta'ammuli ko kuma ba irin ta as-sayr ba bambancin shine a fadar Allah subhanahu wa ta'ala a wajaje da dama Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa qul siru fil ardi summa anzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin akace siru fil ardi summa anzuru an-nazar min at-tafakkur wa at-tadabbur amma kenan kaga wannan sayr ne lit-tadabbur amma inda tahiyya ce ta neman kudi wannan tahiyya ta neman lahira kenan inda tahiyya ta neman kudi ce tahiyya ta rayuwa ta neman arziki in muka koma cikin suratul mulk sai al-mashi kenan sai mu ga inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur haka Allah subhanahu wa ta'ala ya bambanta kenan si as-sayr yahtaji ila sa'i kuma in an ce as-sayr to ana so akwai as-sa'i menene as-sa'i ba tahiyya ba ba gudu ba sassauka dan shi yasa kake as-sa'i baina safa wal marwa as-sa'i kenan shi as-sa'i asra min al-mashi wad dunya tahtaji ila al-mashi lakin al-akhirah tahtaji ila as-sa'i abinda zan mu bambanta kenan ita duniya tana son tahiyya san do take so duniya duniya batta so kamata gaugawa kamata hutawar shibka da kadan kadan kadda kai gaugawa a duniya zakai nadama a san abun duniya kadda kai gaugawa kai tahiyya cikin nutsuwa al-mashi kenan dan shi sa Allah ya ce famshu fi manakibiha amma aka ce ma wannan lamari ne na lahira to ba a so ka jinkirta sai ake so kai gaugawa الدنيا تحتاج الى المشي والاخره تحتاج الى السعي دان شي يسا ذاك جي الله سبحانه وتعالى كيتو سابقوا الى مغفرة من ربكم سارعوا هكا الله سبحانه وتعالى كي فدا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يعني الدنيا تانا سون سنو ا هانكلي اما ايتا ابو اكا تي ما نا الاخره ني تو انا سو با سو متين يا جينكرتا dan saboda gobe ba taka bace ba kenan wannan shine a takaice abinda ake nihi da as-sayr ila Allah wad dar al-akhirah kenan as-sayr ila Allah shi kuma an ce as-sayr ila Allah wad dar al-akhirah hanya ta zuwa wajen Allah ko neman kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma hallo hanya wadda zatta kai ka kaji dadin lahira tabbas malan ya kawo as-sayr anan amma fa musani hanya ba daya bace ba hanya ta kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala ba hanya daya bane ba yana daga cikin tausayi na Allah subhanahu wataala shi Allah in bismillah zan mi himince bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah subhanahu wataala mai rahama ne kuma hallo mai jin kai ne dan jin kan nashi da rahamar tashi da tausayin shi ga bayin shi sai ya kawo hanyoyi da dama wanda za su kai ka kusanci ga Allah subhanahu wataala da wanda za su kai ka aljanna ba hanya ɗaya bace zata kai mutum aljanna hanyoyi ne da dama dan shi yasa aljannan ma ba koha ɗaya gare ta ba aljanna ma koha daban-daban ne wannan hanyar yabi ta kai shi dan shi yasa zai shiga daga wannan kohar ta daban shi ma wancan bai bi wannan hanya ba, he bi wata hanya ta daban, he ta kai shi wannan hanya ta daban. Kamar yanda zamu gani a cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na nuni akan cewa aljanna ba koha ɗaya gare ta ba. In muka dauki hadisin Sahal bin Sa'ad radiyallahu anhuma, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fil jannati samaniyatu abwab, a cikin aljanna akwai kohohi guda takwas. A cikin wannan kohohin guda takwas sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fiha babun, akwai wata koha yusamma rayyan, ana ce mata rayyan, la yadkhuluhu illa as-sa'imun, ban mai shiga wannan kohar ta rayyan sai masu azumi. Hadisi wanda Buhari ya rawaito, Imam Muslim ya rawaito shi, da hadisai da dama irin hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya kyautata alwala yayi ta kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ayi, kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi, sannan bayan wannan alwala tashi sai yace ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa za a bude mai kohohin aljanna guda takwas, ya shiga ta inda yake so, ya shiga ta inda ya zaba. Idan kaga aljanna koha koha ce, idan dan shi yasa kenan malam a cikin wannan manzumar tashi sai ya ka kohohi da dama wanda za su kai ka kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma hallo wanda za su kai ka ka shiga cikin wannan aljanna. Allah ya sanya mu aljanna. An muka diba a rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi rayuwar shi cikin hikimar shi, bai yi ba mutane jinsi guda ɗaya haka. Allah da ya tashi dukkan komi sai ya halitta ma'auratayya, yayi mai ilimi sannan sai ya yi jahili, yayi mai ƙarhi sannan kuma hallo sai ya yi mara ƙarhi, yayi mai kuɗi sannan sai ya yi talaka. Dukkan komi inji Allah subhanahu wa ta'ala ce mun halicce shi ma'auratayya ne. Kenan kaga in abu na ƙarhi ne, kenan kaga marasa ƙarhi ba zai iya ba. In abu na kuɗi ne, kaga wanda bai da kuɗi ba zai iya ba. To dan shi yasa hikima na Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sanya abubuwan da suke kai mutum aljanna ba abu guda ɗaya bane ba. In muka dauki hadisi na Abu Huraira, yarda Allah ta tabbata a gare shi, Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa faman kana min ahli salat, wanda a rayuwa shi ina ka huto sallah, ina za ka sallah, bayan sallolin kullun da shi ake tare sallah ta farilla, kullun hamsu salawat busa barin shi, sannan kuma hallo akwai nafilfilu, kenan kaga ya siffantu da siffofi na masu sallah. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, to kaga irin wannan mutanen, faman kana min ahli salat, wanda ya kasance daga cikin mutane masu riko da sallah, du'iya min babis salat, sai a kiraye shi a aljanna daga kohon sallah, daga kohon sallah zai shiga aljanna. Wa man kana min ahli aljihad, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda shi kuma goni ne kawai san jihadi gari, goni ne wajen jihadi fi sabilillah, du'iya min babil jihad, sai a kiraye shi daga kohon jihadi fi sabilillah ya shiga aljanna. Wani kuma sai ka gani Annabi yake cewa wa man kana min ahli sadaqa, wanda babu nafila, akwai cika farilla amma babu nafila, amma kuma hallo akwai sadaka fa, akwai yawan amshi. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya kasance daga cikin masu yawan sadaka, du'iya min babis sadaqa, sai a kiraye shi daga kohon sadaka sai ya shiga aljanna. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana min ahli siyam, wanda kuma ya kasance daga cikin masu yawan azumi, akwai yawan nafilan azumi, du'iya min babis siyam aw min babir riyal, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, sai a kiraye shi daga kohon masu yin azumi ko kuma kohon riyal, duka kohon ita ce dai babu as-siyam. Sai Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yana jin wannan, sai ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kace wannan sallah ta sa shi aljanna kuma ya shiga daga kohon sallah, wannan sadaka kuma ya shiga aljanna daga kofar sadaka wannan jihadi kuma ya shiga daga kofar jihadi wannan azumi kuma Allah ya shiga aljanna daga kofar azumi ana iya samu wani wanda shi an iya kiran shi daga dukkan kohohin na aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa na'am kwarai kwa akwai wanda shi ya gama zaka ga ya samu mention excellence a babin azumi ya samu mention babba a babin sallah sune sallah sune azumin sune sadaka sune baka ya ce zahaba ahlud dusuri bil ujuri ga kudin suna sadaka kuma hallo ga yawan tasbihi ga sallah ga zama da mutane da halin kirki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce kuma abubakar anta minhum kai abubakar kana daga cikin su kali shahada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da wannan wahayi a samu wata firqa taddai annaha firqa islamiyya bal innaha firqa dalla wa mudilla sai kaji suna zagin abubakar ga shahada ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam shahada ce kai abubakar kohon sallah in aka zo akwai ka kohon azumin in aka zo akwai ka kohon sadakai akwai ka kadiba yabo da Allah subhanahu wataala yake ma abubakar a cikin suratu layl yani ay allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza yabo akan yawan kyauta na abubakar to hay annab sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa arju an takuna minhum ya abubakar riwaya ce ta buhari da muslim kenan anan abubakar ya tambaya yace wai ana iya shiga daga koho dukkan kohoyin mutum to kaga an kiraye ka daga nan an kiraye ka daga nan an kiraye ka daga nan he mu koma kuma zancen wancan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan an kiraye ka daga nan an kiraye ka daga nan an kiraye yanzu ya zabi ya rabe gawa gagare ka irin wannan hadisin na wanda ya kyautata alwala yayi addu'a na bayan alwala sai a bude mai kohohin aljanna guda takwas ya shiga ta inda yake so ya shiga ta inda ya zaba Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin su kenan shine malam anan sai ya kawo kenan baiti 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 wayanda suke kusantar da kai ka zama cikin mutanen kirki wayanda suke kusantar da kai ka samu al-inaba kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala kenan shine a yau zan mu doki abin da ya saukaka imma baiti hudu ko biyar insha Allah kenan malam as-sa'di yake cewa rahimahullahu ta'ala sa'idal lazina tajannabu subular rada wa tayammamu limanazilir ridwani فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان وهم الذين ملأ الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن يقول السعدي رحمة الله عليه سعيد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان وهم الذين ملأ الإله قلوبهم وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان وهم الذين ملأ الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن زادكم الله من فضله وتوفيقه Malam Umm Kadiba wannan manzuma tashi a kaida ta'arud manzuma ce wadda tazo akan Baharul Kamil. Baharul Kamil ma'anun kasida mutafa'ilun 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 shine yake cewa kamalul jamali minal buhuril kamilu mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'il. Kenan malam sai fara baitin shi na harko sai yake cewa سيد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الردوان. أولا منزوما كما عندما كي بياني مالا يا أنبتا من سكفو فيما سكياو واندا ما أبوتا الخيري سكا كيبان تدسو أنان دنيا كمد الأخيرة سنان كمان مالا ya gaya mana a cikin wannan manzuma wai suwa ne masu hankali. Ka san a cikin masu hankali ma akwai masu hankali, a cikin masu hankali ma akwai masu hankali, masu basira, masu kaffin tunani. Akwai wanda suna ga suna da hankalin su kuma ba su san ba su da hankalin. Ina anhwanin hankalin da bai yarda da qala Allahu da qala Rasulu ba? Ina amfanin hankalin da ya mai da duniya gidan zama? Ina amfanin hankalin da baya tuna gobe alkiyama? Kamar yanda wani nazumi yake fada, inna lillahi ibadun futana tallaqu ad-dunya wa khafu al-fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhazu salihal a'mali fiha sufna inna lillahi ibadan futana. Lalle Allah yana da bayu masu kaffin hankali. Taraku ad-dunya wa khafu al-fitana, sun bar duniya sun san ba gidan zama bace ba, tunda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya rasu kowa sai ya rasu. Walau kanat ad-dunya tadumu bihayyiha lakana rasulullahi hayyan wa baqiya. Taraku ad-dunya, sun bar duniya, wa khafu al-fitana, sun ji tsoron fitina ko fitintunu, nazaru fiha, sun hotsaya sun yi tafakkuri, sun yi tadabburi, sun yi lissahi, sun yi tunani a cikin wannan duniya, sai suka gano falamma alimu annaha laysat li hayyin watana, suka gano cewa halalle wannan duniya garayeye ha ba gidan zama bace ba, ba gari bane ba ga mutun rayeye. Sai suka maida duniya kaman kogi ne cike da ruwa. Sai suka ce to yanzu tunda duniya kogi ne cike da ruwa, an ba kai hankali ba ka dirmiye ka nitse. He suka maida ayyuka na gari ya zamanto batan su kolokolo, tunda ko suna da kolokolo a cikin wannan ruwan kenan aibu sun dirmiya ba. Ja'aluha lujjatan wattahazu salihal a'mal fiha sufna. Kenan su wane ne wa'annan masu hankalin? Su ne aka faɗi wannan abun. Kamar malam shi ma anan kenan ana tambaye shi ne akan su wane ne mara bauta, su wane ne masu hankali, su wane ne wanda za su rabauta a duniya, su rabauta a lahira? Sai malam ya ba da amsa a harkon baiti. Sai ce sa'idal lazina tajannabu subulan rada wa tayammamu limanazilir ridwani. Sa'idal lazina ai sun rabauta, su wane allazina tajannabu subulan rada, wanda suka nisanci hanyoyi wanda ba su da kyawu, wanda suka nisanci bid'a, wanda suka nisanci shaitani. Yana wannan shine asalin tariƙar su da kuma hallo ka'ida na tahiyyarsu. Wannan baitin da za a mai unwani muna iya cewa al-ibtiadu an turqil giwaya, nesanta hanyoyi wanda ba su da kyawu, wa ittiba'i tariqil hidaya, da kuma hallo bin hanya ta shari'a, hanya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kenan tajannabu sublar rada, innahum tajannabu turqul husran, sun bar hanyoyi na taɓewa. Watayammamu limanazilir ridwani, kenan watayammamu turqur ridwani, he suka kama hanyoyi matakai matakai na yarda wanda za su kai su zuwa ga kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tajannabu turka shaitan, sun nisanci hanyoyi na shaitani. Wa qasadu ibadatar rahman, suka nihi bauta ma mai rahama Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar an ce tajannabu turka aljahim, sun nisanci hanyoyi na jahannama. Wa tayammamu subulan na'im, kuma hallo sun kama hanyoyi wanda zai kai mutum ya samu garabasa ya samu ni'imomi da yawa aljanna kenan. Kamar siya malam ya ce tarakus sayyi'at, sun bar abubuwa mummuna. Wa amilu alal hasanat, kuma hallo sun aikata kyakkyawa. Kenan sun tsarkake zukatansu da halshensu da gabbansu daga haram da abubuwa wanda aka kyama, kuma hallo suka shagalta da aikata ayyuka wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake so, kuma hallo suka siffantu da halaye masu kyawo da kuma hallo halaye wanda suka ginu akan littafin Allah Al-Qur'ani da sunna Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kenan malam anan ya ce mana ha'ula'i humul lazina wasafahum bis sa'ada, aw ha'ula'i yumkin tasmiyatuhum bis su'ada, wa innahu ha sune ya kamata a ce marabauta. Sa'idal lazina tajannabu subular rada wa tayammamu ay qasadu li manazilir ridwani. Kenan a wannan baitin muna iya sanya mai unwani kamar yadda muka fada, al-ibtiadu an turqil gawaya wa ahliha, nisantai hanyoyi marasa kyau da ma'abutan hanyoyin wa'innan, da kuma mi ittiba'u turqil hidayah, bin hanyar shari'a ko kuma hanyoyin shari'a da ma'abuta hanyoyin wannan shari'a. Dan saboda hanyoyin shari'a kamar yadda muka yi bayani, la takun illa an tariqin nabiy sallallahu alaihi wasallam, basa kasancewa sai ta hanya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Koda kwa mutane da dama suna iddia'in cewa suna san Allah, suna san manzon Allah, suna saba mishi, suna san Allah, suna san manzon Allah, amma he su ringa saba ma manzon Allah nan. Allah kuma alhali ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Haka Allah subhanahu wa ta'ala yake fada a cikin suratu Ali Imran. Kenan shine abinda wannan baitin a takeice yake karantar da mu. Sai baiti na biyu malam yake cewa fahumul lazina akhlasu fi mashihim mutasharri'ina bi shir'atil imani, wa innan di as-su'ada innan fahumul lazina, sune allazina akhlasu fi mashihim, wanda suka yi ikhlasi a cikin tahiyarsu ko a cikin ayyukansu. Mutasharri'ina bi shir'atil imani, suna shari'atsu da shari'a ta imani. Anan ka'ida biyu ce malam ya kawo a cikin wannan baiti na biyu, al-ikhlasu wal mutaba'a, wanda wannan sune sharaddan amsa aiki, shurutu qubulil amal shartani, al-ikhlasu na harko wal mutaba'a, duk aikin da aka yi shi in babu ikhlasi to ba amshashe bane ba. Sannan duk ba aikin minene ikhlasi yin abu dan Allah, sannan duk aikin da aka yi shi in babu mutaba'a ba abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ba amshashe bane ba. Duk abin da zaka tsara ya zamanto addini ne sai an tambaye ka akwai aya ko akwai hadisi, annabi yayi ya ce ayi ko bai yi ba, kenan al-mutaba'a. Kenan wannan sune sharadan amsa kowane aiki ne na musulunci, an yakuna khalisan lillahi, ya zamanto an yi shi ne dan Allah ba dan wani ba wannan shi kuma tauhidi ne wanda kishi ya shi shirka ne in kai dan wani sai a bar ma wani sai a ce ya biya ka to kaga kamar misali riya in kai sallah dan a ce wani mai sallah ne sai Allah ya ce to su su biya ka in su ne masu ba da ladan in ka karanta alqur'ani dan a ce murya sai wani ko harra sai wani sai a ce to su biya ka wa'annan wanda kama wannan karatun dan dan kawai su ce kana da murya ne ko dan dan a ce harra sai wani idan kaga ka sanya ma Allah abokin tarayya Allah yana so a yi dan shi kade kai kuma kai dan wa'ansu su gani idan dukkan aiki in babu ikhlas babu mutaba'a to fa kullu amalin la yurad bihi wajhu Allah fa huwa batil dukkan aikin da ba a nemi yarda Allah a ciki ba to batil ne aikin banza akai fa kullu amalin la yakunu ala sunnati rasulillah fa huwa mardudun dukkan aiki an kai shi komin kyawun shi in kai shi bai dace da sunna ba annabi yace an maida ma sallallahu alaihi wasallam misali karanta alqur'ani abu ne mai kyau ko ba mara kyau ba abu ne ai mai kyau amma bai yiwa kai ruku'i kana sallah kace Allahu akbar kai ruku'i ka karanta suratul ikhlas qur'ani ne ka karanta abun banza ne ka karanta to wannan alqur'anin shi aka ce ka karanta a cikin ruku'i wannan alqur'anin su shi aka ce aka karanta a cikin sujada a ina aka ce ka karanta alqur'ani a tsaye to kaga shine wanda suke kirkira abu su sanya shi addini ɗan bid'a sai su ce karanta alqur'anin ne bid'a ko kuma hadisan da ake karantawa ne bid'a a an karanta ne a inda bai dace a karanta ba ko kuma an karanta ne ba yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yace ayi ba to duk aiki na alheri ko aiki na addini in ba ya dace da sunna ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to fa huwa mardudun an maida maka abinka amma idza istama'a lil amal al ikhlas wal mutaba'a idan aka samu ikhlasi kuma hallu aka samu mutaba'a to wannan madalla shine mutun yake cewa shine as-sa'di rahimahullahu ta'ala yake cewa sa'idal lazina ai sun daukaka tajannabu subulur raja wanda suka nisanci hanya wadda ba ta da kyau fa humul lazina ahlasu fi mashihim kenan anan wannan baitin siffofi ne ya zana ga baitul awwal kenan min sifatihim al-ikhlas lillahi ta'ala yana daga cikin siffofin mutanen Allah al-ikhlas lillahi ta'ala kyautata abu da yin ikhlasi ga Allah wal amalu salih bi ittiba'i an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam da aiki na kwarai da bin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kenan bin annabi sallallahu alaihi wa sallama dole dan sai yasa yace mutasharriina bi shir'ati al-iman yani ash-shari'a allati ja'a biha annabiyyu muhammadun sallallahu alaihi wa sallam shari'at da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama yazo da ita kenan a ajazul bait sadarul bait haykau al-ikhlas farkon baitin fa humul ladzina akhlasu fi masihi ana al-ikhlas aka kawo a ajazul bait kuma mutasharriina bi shir'ati al-iman sai aka kawo al-mutaba'a kenan anan wannan baitin abunda zan mu rike sharda na amsa aiki kenan shine unwani na wannan baitin shurut qabulul amal shi kuma sharadan guda nawa ne in ba kuma ta ba guda biyu da wanne na harko al-ikhlas nabi kuma hallo al-mutaba'a wanda su ne sharadai na amsa aiki wanda sai in sun haɗu ne sannan aiki zai zamanto amsasse daga an samu babu ɗaya daga ciki to wannan aikin an maida ma abunka idan dan shi sa'ayoyi da dama sun zo akan wannan daga ciki Allah subhanahu wa ta'ala yace inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahu lahu din ala lillahi dinul khalis ko kuma wallazina tahazu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyqarribuna ila allahi zulfa inna allaha yahkumu bainahum fima hum fihi yahtalifun inna allaha la yahdi man huwa kazibun kafar kaga kenan wanda bai dan Allah ba wanda ba da gaskiya yake ba ko kuma qul inni umirtu an a'budu allaha mukhlishan lahu ad-din ko kuma wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlishina lahu ad-din hunafa haka ayoyi suka zo da dama akan cewa wanda aiki in babu ikhlasi to ba aiki ba sunan shi wannan ba aiki bane ba nagari da duk aiki in bai yi ba daidai da sunna ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam shi ma wannan aikin ba aiki bane ba ana ta wahala ne amma ana gani ana aikin kirki dan shi yasa fa ma'al ikhlas tare da ikhlasi ne yakunul amalus salih wa ma'a mutabati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam yakunul amalus salih yaya aiki yake zaman tawa nagari da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr to yaya aiki ne yake zaman tawa nagari amsa ita ce sai in aikin ya zaman to an yi shi da ikhlasi kuma hallo an yi shi da mutaba'a ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam فمن كان يرجو لقاء ربه مزي فليعمل عملا صالحا كما ها ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فليعمل عملا صالحا كنا كاغنا الإخلاص كنا كما هي أكتب ولا يشرك بعبادة ربه أحدا كاغا الإخلاص كنا هذا هو الإخلاص كدك هذا الله تريد وني إلا من تاب وآمن وعمل صالح وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وعمل عملا صالحا كaga ba kowani aiki ba he amal in ya zamanto amalan salihan wanda akwai ihlasi a cikin shi kenan dan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin wanda yazo ta hanyar umar bin hattab a saman mambari yake cewa innamal a'mal بنيات وإنما لكل مرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكيها وفي رواية أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه يعني وانا نانوني أكن توا دعيك دا أكي شباب إخلاسي كم حلو باب متابعة عن محمد صلى الله عليه وسلم توانا أيكي أيكم بنزاني Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga yin aiki da banza. Sai malam yake cewa a baiti na uku. Wa humul lazina banaw manazila sayrihim bainar raja wal hawfil dayyani. Malam har yanzu yana kawo sifofi na mutanen kirki, sifofi na wanda suka hau hanya ta kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Da kuma hallo hanya ta aljanna suna son sakamako mai kyau to shine he malam ya kawo mana yake cewa to zakka same su wa humul lazina banaw manazila sayrihim sune wanda suka gina matakkan tahiyarsu bainar raja tsakankanin kauna in kuka diba anan an hudda hamza bainar raja'i ne amma a cikin ka'ida na balaga ana iya hudda wannan hamza dan saboda abiya baitin ya bada wazani daidai shine malaman balaga suke ce mai al-ijazu bil hazaf shi kuma akwai hazaf na harafi guda akwai hazaf na kalima guda akwai hazaf na jumla kamar yanzu in zo ina larabci sai in ce akaltu at-ta'ama wal ma'a kaga in ka iya larabci zaka fasara kace na ci abinci kuma na sha ruwa amma in baka iya larabci ba tunda ba a kawo sharifi bai kace akaltu at-ta'ama na ci abinci kuma na ci ruwa ana cin shi kaga ba a ce shikenan kaga kaida na balaga ne baka sani ba ana kenan akaltu ta'ama wa sharibtu alma fa huzifa alfa'il wal fi'il kenan kaga an yi ana al ijazu bi hazf al jumla wannan shi kuma yajuzu fil balaga wannan kaga an hudda jumla yanzu kuma akwai al ijaz bi hazf al kalima wanda kalma ne shi kuma zaka ga an hudda waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa malaman balaga su ta waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa kai ka diba a hankalce ubangiji zai zo da mala'iku su yi sahu sahu kaga ai bai yiwa waja'a rabbuka ai waja'a amru rabbika kenan kaga an yi ijaz na wata kalma wadda ba a hade ta ba kuma Allah dole ka kaddara ta in ka san larabci dan shi yasa tafsiri ba hurumin kowa bane ba ko kuma ijazu bil hazf na harfi guda ana iya hudda harfi guda kamar yanda da aka ce bainar raja kaga bainar raja'i ne amma sai aka hudda hamza innan kaman walam aku bagiya kaga amma da za a ce walam akun bagiya amma sai aka hudda nunu aka ce walam aku bagiya to haka ne wannan kaida na larabci kenan dan shi yasa aka ce bainar raja kenan asalin kalma ar-raja ne wal khawf wannan kuma yana daga cikin anwa'ul ibada min anwa'ul ibada ar-raja wal khawf zakka same su a cikin tattakin tahiyyar su akwai kauna ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su aljanna kuma hallo wal khawf lidayali akwai tsoro ta da suke yin aikin wannan mutum yana azumi sai ka gani yana Allah sa dai Allah ya amsa mana gane yana bautai amma fatan shi mi Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa haka ake so kada ka ringa jiji da kai kada ka ringa ganin kai ho kai ne kawai fa daga kai an amsa kada ka ringa ganin wani wani ba a amshi nashi ba sai naka hadisin wanda muka karanta a cikin wancan littafin da ya huce wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake bada labarin mutane guda biyu ɗan uwan juna ne ɗaya akwai kokari a cikin bauta ɗaya kuma hallo muqsir yana zinihi ɗayan sai ya ringa mai wa'azi kai har ya hasala yake cewa barni da ubangiji na sai wancan shi mai yawan bautan shi ma ya hasala sai ya ce tuna rantse da Allah Allah bai ya gafarta maka ya rantse rahama ba a hannun shi take ba azaba ba a hannun shi ba amma ya rantse ya ce Allah bai ya gafarta mi sai Allah madaukakin sarki ya amshi ransu ga baki daya ya zo ya ce kai ne kake cewa bana gafarta ma wani ba har kake rantsuwa da sunana to na gafarta mishi ku kai shi aljanna da rahama da kai kuma zai ka wuta a wata ruwaya manzon lazi ya ta'alla alayya wane ne wannan yake min shishigi akan cewa bana gafarta ma wani ba har yake rantsuwa da sunana to ba a so ka zamanto a cikin bauta kai kana jiji da kai kana kai ho an kai kawai shikenan a ana so ka zamanto anwa'ul ibada bainar raja'i wal khawf kana kauna kuma hallo kana tsoro kenan a wannan baitin shi ma ana iya sanya mai unwani a ce min sifatihim wa hum sa'iruna ala siratil mustaqim kenan yarjuna sawaba la wa yahafuna azabahu ana iya cewa ar-raja'i wal khawf ar-raja wal khawf fil ibada kenan a sami unwani a ce ar-raja wal khawf fil ibada wannan shine kuma hallo halaye na magabata alqur'ani da dama zan mu gani ayoyi da dama sun kawo Allah subhanahu wataala ya kawo mana wajaje da dama kaman a cikin suratul nur inda Allah subhanahu wataala ke cewa rijalun la tulhihim tijaratun ولا بيء عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار رجال وإنس متانين لا تلهيهم تجارة ولا بيء وندا كاسوانتي كو سيدا سيدا وكو فتوتي bai hana su ambaton Allah ba, bai hana su tsaye da sallah ba, bai hana su ba da zakka ba. Duk business din su akwai ambaton Allah, duk business din su akwai sallah a lokaci, duk business din su da san kudin su akwai ba da zakka. Dan me yasa? Ya khafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Kaji dukkan aikin da suke ho suna ambaton Allah, suna tsaye da sallah, suna ba da zakka, amma sai Allah ya ce mi? Ya khafuna, suna tsoro ranar da zukata suke hurgici, ranar da idanu suke sauyawa. Kaga ana son mutum duk ibada ka karinga tsoron wannan ranar, karinga tunawa bainar raja wal khawfi. Ko kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa liyajziyahumullahu ahsana ma amilu a gaban ayi wa yazidahum min fadli wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab, domin Allah subhanahu wa ta'ala ya sakanta musu da mafi kyawun abin da suka aikata, kuma hallo ya kara musu daga falalashi. Wannan na nuni akan cewa aikin mutum bai yasa shi aljanna sai in Allah ya kara ma falalashi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗi ma sahabbai suka ce koda kai ya ma aikin Allah, yake cewa koda ni, dan shi yasa mutum a kullum ya ringa neman falala ta Allah subhanahu wa ta'ala da rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala. Yawan addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Haka kenan Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana al-hawfu war raja a cikin al-Qur'ani mai girma a cikin suratul Nahl, wa qala Allahu la tattahizu ila hayni snain innama huwa ilahun wahidun fa iyaya farhabun. Ko kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala yake fada a kissa ta Zakariya, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. A cikin suratul anbiya mujiba wannan ayi, fastajabna lahu, man huwa? Zakariya alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala ce sai muka amsa mishi addu'ar da yake yi, wa wahabna lahu Yahya, sai muka bashi kyautai Yahya, ya aihi Yahya, da bai aihuwa sai ya aihi Yahya, wa aslahna lahu zawja, muka gyara mishi matar shi. Diba balaga ta alqur'ani, wa aslahna lahu zawja, dan saboda li anna zawjatuhu aw zawjuhu kanat kabira fi sin aqim, ta kasance batta aihuwa sai Allah ya maida ta mai aihuwa, ta kasance batta aihuwa sai Allah ya maida ta kaman karamar yarinya mai aihuwa. Allah ya bashi Yahya. Innahum kanu yusari'una fil khairat, kadiba ha lalle ha bayin mu ne wanda suke gaugawa wajen aikata alkhairi, wa yad'unana, suna kuma hallo kiran mu suna bauta muna, inji Allah, ragaban wa rahba, ragaban ar-raja wa rahaban kuma hallo al-khawf, suna masu kwadayi, suna masu tsoro, wa kanu lana khashi'in. Haka zaka ringa ganin ayoyi da dama akan cewa mutanen kirki haka suke, hanya ce na karinga kaunar rahama Allah kuma hallo kana tsoron azabar shi. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallah wajilat qulubuhum wallazina yu'tuna ma utu wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Qulubun yawma izin wajifa absaruha khashi'a. Qad aflaha almu'minun allazina hum في صلاتهم خاشعون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. كاغني خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. كوكما ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم. هكا الله سبحانه وتعالى يبين لنا اوجاجه الداما نا الرجاء da al-khawf, mutum ya ringa tsoro kuma hallo ya ringa kwadayi, kuma ba ɗaya bane ba da wanda yake tsoron da wanda baya tsoro, ba ɗaya bane ba da wanda kaunar shi tayi yawa da wanda bata yi yawan ba, da wanda tsoron shi yayi yawa da wanda bai yi yawa ba. Amman huwa qanitun ana al-layl sajidan wa qa'iman yahzaru al-akhirah wa yarju rahmata rabbi qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab mahallu shahid kenan anan qa'iman yahzaru al-akhirah anan mi aka kawo ar-raja ko al-khawf al-khawf wa yarju rahmata hi aka kawo ar-raja kenan wannan shine abinda wannan baitin yake karantar da mu sai baiti na hudu inda malam yake cewa wa humul lazina malal ilahu qulubahum ko a wata nusa wa humul lazina malal ilahu qulubahum biwidadihi wa mahabbatir rahmani wa humul lazina malal ilahu qulubahum sune wanda Allah madaukakin sarki ya tika zukatansu biwidadihi da kaunashi wa mahabbatir rahmani da soyayyen mai rahama Allah subhanahu wa ta'ala wannan mataki ne mataki na soyayya ga Allah ko soyayya dan Allah wanda shine kuma halu asalul manazil kullaha malumai suna dokan wannan shine asalin ma tattaki na mummunai daga nan ne wannan soyayya ake samun ayyuka nagari in Allah ya so ka to he kaga kana ta aiki nagari in Allah ya kaunace ka sai kaga kana ta amfanar mutane in Allah ya so ka sai kaga yana tama abubuwa da dama na alkhairi menene almahabba تعلق القلب بالمحبوب شيني المحبه راتي زوتيا غا وندا اكي سو تعلق القلب بالمحبوب سي كغا متون ان متون ينا سان الله واني ينا سان الله كلن تو سي كغا فاذا تكلم بالله ان زي زنتي كوي ينا زنتي ني نا الله قال الله وان سكت لله in yayi shiru yayi shiru ne dan Allah wa in taharraka falillahi in ya motsa ma ya motsa dan Allah wa in sakana falillahi in yaki motsawa ne ma yaki motsawa ne dan Allah komai shi da zai yi zaka ga dan Allah ne dan shi yasa ake so musulunci mu kaunaci juna mu so juna dan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani kuma hallo ba za ku yi imani ba har sai kun so junanku shin bazan nuna muku wani abu ba wanda idan kun aikata shi za ku so junanku ku yawaita sallama a tsakankaninku a wannan hadisin sai mu gano yawaita sallama da rishin gaba yawan magana tsakankaninmu yake kai mu zuwa ga kaunar juna kaunar juna sai ta kai mu ga imani imani kuma hallo sai ya kai mu ga ina ga aljanna kenan mutun alhubbu fillahi walillahi mutun yayi soyayya a cikin Allah kuma hallo dan Allah walbughdu fillahi yayi kiyayya dan Allah in kaki mutun ma kaki shi dan Allah riwaya ta zo ta Umar bin Khattab yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa annab sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna min ibadillahi la unasan lalle a cikin bayin Allah akwai wa'ansu mutane ma hum bi anbiya wannan mutanen ba annabawa bane ba wala shuhada ba shahidai bane ba busu yi mutuwa ta shahada ba su ba annabawa ba kuma hallo su busu yi mutuwa ta shahada ba amma kuma hallo yawmal qiyama a ranar tashin alkiyama zaka gani annabawan da shahiddan suna tamannin matsayinsu annabawa suna kauna wajen wa'innan mutanen da wanda suka yi shahada su ma suna kauna wa'innan mutanen su wane ne wa'innan mutanen shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya gubtuhumul anbiya algibta yagbutuhumul anbiya kaman kaga wani an bashi kudi yana ta sadaka sai ka ce ina ma a ce ni nike da wannan kudin nima ina ma a ce Allah ya bani kudi irin nawa ne nima in ringa yin wannan shine bambancin al-ghibta wal hasad ba dai bane ba wayan suna kuskure suna cewa al-ghibta nau'i ne daga cikin nau'i na hasada a hasada kaga abu a hannun wani kuma hallo kace ina ma a ce kai ne kuma wancan ya rasa amma al-ghibta at-tamanni ne kaga wani yana tarera al-qur'ani wani yana tewon nafilfili wani yana da kudi yana tewon alheri sai kace ina ni ma Allah ya bani kudi irin na wani in yi ta sadaka wannan ba hasada bane ba shine ake cewa al-ghibta shine anan hadisi ingantacce wanda Imam Al-Albani ya ingantar da shi yazo a cikin Sunan Abi Dawud Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin mutane a cikin bayin Allah akwai wa'insu mutane wanda annabawa da shahidai za su ringa ina ma a ce mu ma muna da washe irin na suwane suwane ne wa'innan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka tambaye shi qalu ya rasulullah tuhbirna manhum ba mu labari suwane ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce hum qaumun tahabu bi ruhillahi su ne mutane wanda suka yi soyayya dan Allah suka so juna dan Allah sai Annabi yake cewa ala gairi arhami bainahum kaga jini bai hana su bai hada su ba ba ɗan uwan juna bane ba busu da sila na quraba shine larabawa suke cewa rubba akhillaka lam taliduhu ummak rubba akhillaka lam taliduhu ummak takan yi dan uwanka ne amma uwarka bata aihe shi ba ko babarka bata aihe shi ba me ya hada ku musulunci kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba hojini ya hada su ba ba hukuraba ba ta hada su a tauhidi ne ya hada su kai ruhillah walal amwal yata'atunha ba dukiya ta hada su ba busa siye da saidawa ka san akwai alaka tsakankanin mai siya da mai saidawa to ba irin wannan relation in bace ba da suke soyayya juna wayansu malumman ko suka ce walal amwal yata'atunha ka san in kana so mutane su soka a duniya to ka ringa ba su kudi tahadu tahabu in kana badawa sai kaga ana son ka in kuma ka rike sai kaga ana kin ka to wai ba dan suna badawa ba ba dan yana badawa bane kake son shi ba dan wata manfa'a bace ba dan wani intere bane ba sadaka ce haqiqiyya sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya rantsuwa yace fa wallahi inna wujuhahum lanur yace wallahi huskokin su zaka ga suna haske a ranar tashin alqiyama wa innahum ala nur kuma hallo akan hasken suke la yakhafuna idha khafa an-nas busa tsoro idan mutane suka ji tsoro a duniya da lahira wala yahzununa idha hazana an-nas busa yin bakin ciki idan mutane suka yi bakin ciki zakka ga wani bala'i ne mutane sun tsorata bala'i zai afko a ƙasa su kuma a nitsa suke sun san lan yusibana illa ma kataballahu lana hankalin su a kunce a nitsa za a kawo hari hankalin su a kunce la yahafuna idha khafan nas haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam arwai sai karanta wannan aye ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun kenan wannan shine ma'ana na wannan baitin wa humul lazina mala'a al ilahu qulubuhum bi widadihi wa mahabbatir rahmani wace mahabbatur rahmani zance ne ana zancen mahabba zance ne wanda yana dokan lokaci da dama dan saboda mutane sun jahilci mahabba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladzina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda kaga ana an kira mahabba da wudda to haka zaka gani mahabba ibn al-qayyim a cikin littafin shi kawowa yace mahabba mahabba maratib guda goma etap etap ta so guda goma daga cikin wannan a cikin madarijis salikin in bambance ba daga cikin wannan etap etap ɗin nan na farko akwai al-alaqa kaga dole sai an samu al'alaka wa sumiyat alaka lit'alluqul qalbi bil mahbub kenan an babu alaka ta yaya za a samu mahabba kaga ba a samu mahabba ba abu nabiyu al irada can mun karanta hadisi a baya innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli mar'in ma nawa wal irada anan kuma mailul qalbi ila mahbubihi wa talabihi na uku kuma akwai as-sababa as-sababa bisad karkata wadda ita ce yanda hausawa suke cewa su makaho ne duk in kana son abu kawai ba a baka ganin laihin shi ko kuma kaga aibun shi na hudu al-guram al-guram nau'un min anwa'ul hub shi kuma menene al-guram shi kuma ism ne lil hub wanda yake baina shabu wa shaba kaman baina kaman tsakanin miji da mata shine anan ake samun al-guram amma ka aknan menene al-guram kaman a cikin al-Qur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta wuta da guram ina ji cikin suratul furqan innaha la 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 inna azabaha kana garama innaha sa'at mustaqarran wa muqama kenan kaga anan aka ce inna azabaha kana garama kaman wai allazim kaman abin da bai yiwa irin kaman soyayya ƙarya anan duniya da ake cewa daga in ba kai ba sai rijiya to kaga wannan soyayya ita ce ake ce ma al-guram dan shi yasa aka siffanta wuta wanda dan a gaya ma wancan soyayya ƙarya ce annabi Shehu Juha wata yarinya ɗiya Amir ana ta ba da hakuri mai ramaci kawai babanta ya mutu kawai ita a haba a doke ta ba kawai sai abin ne su tare ana ta ba da hakuri kawai ta zo makwantai fa ana ta ba da hakuri a ita sai abin ne su tare Shehu Juha da yayi baye sai tura ta a cike ce ku binne su tare sun da tana son shi to daga nan ta wuta bata sake dawowa ba duk soyayyarka da mutum bakinka kabarin nashi duk kukan naka da duk zubda ma hawayen da kake yi kana balakin san shi lalle hu amma rashi ana ta majaje daga an ce tunda kana san shi zo abin ne ku tare to kaga sai ka ce a naka lokacin bai yi ba to dan shi yasa malamai suke kareta wannan nau'i na al-hub wannan guram din nan nabiyal al-widat can sai ji al-lahumur rahmanu wadda kamar yadda muka yi al-mahabba safiya soyayya wadda babu al-gushi a cikinta na shidda ash-shagafu kenan ash-shagaf kaman yanda yazo a cikin kissa ta Yusuf imratu Aziz ko kad shagabha hubba kenan shine wannan ash-shagafu so ya kai inda ya kai menene wannan ash-shagaf kaman al-hubb al-mustawalli ala al-qalb wanda kawai in wani ya shiga wani bai ya shiga ba in wannan soyayya ta shiga wata soyayya ba za ta shigo ba na bakwai al-ishq to wannan soyayya ita ce ba a danganta ma Allah in kai an ce al-ishq da larabci soyayya ce ta sha'awa baka iya cewa ana ashiqur rahman kuskure ne da mutane suke soyayya ce wadda akwai sha'awa a cikin ta shi kuma sha'awa tsakankanin maza da mata ne take to kenan kaga baka ce ba ana ashiqur rahman irin na wannan sakartin da ake yi na rabi'atul adawiya ana ashiqatu hubbul ilahi wannan kuskure ne kaga daga nan ma an baude ba a cewa ashiqatur rahman kuskure ne sai at-tayammum shi kuma kaskanta wanda kake so ai kana kaskantawa in kana son Allah dole ka kaskanta dole ka yi biyayya ta'sil ilaha wa anta taz'a mahubbahu هذا المجال في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لاطاعته ان المحب لمن يحب مطيع نترك محل التعبد ان كان سن متن كان بوتا مي تو دم يسا ان كان سن الله بك بوتا مشي sannan na goma shine al-khulla wanda shi kuma karshe ne aso wanda ake cewa a duniya nan gabaki daya ma tun daga harkon tashin al-harkon halitta annabi adam har zuwa tashin alkiyama mutum biyu ne wanda suke da wannan grade annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ibrahim kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa ko inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah tahazani halilan, Allah ya rike ni masoyi kama ittahaza Ibrahim halila, kamar yanda ya rike Ibrahim masoyi. He yake cewa da ina dokan halil a duniya to da na zabi Abubakar Siddiq ya zaman to halil ina. Kaga kenan halil din wannan daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Ibrahim arrihi. Annabi yake cewa da ko ina dokan halil a duniya da na zabi Abubakar ya zaman to halil ina. Kenan wannan shine a takeice abinda muka karanta a cikin wannan abiyatin guda hudu, abinda muka karanta. Allah subhanahu wataala ya ba mu lada, kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana, Allah subhanahu wataala ya ba mu ilimi mai amfani, ya ba mu aiki amshashe, Allah subhanahu wataala ya ba mu arziki tsarkakeke, Allah subhanahu wataala ya zamnar da kasan mu lahiya da dukkan kasashen musulmai, Allah subhanahu wataala ya jigan marganyanmu. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.